But I've never seen you take a turn that wide. And I'm high enough to still care if I die. So I tried to breathe the thought that you'd worked overtime to stop the setback off. And I said nothing for a while.
Say that it was my idea the whole time. It was Going into another fun set.
My. Sometimes I know. Da 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 Thank you. still my brother. No matter, no matter what color, you are still my brother. Everybody wants to live together. Why can't we be together?
Yeah.